So many, so few, so now, so good, so far, so good, so little understood. What should we do? What should we do? Dear so and so and such, so many, so much, so little, so few, so far, so good, so now, so what, so little understood. What should we do? What should we do? So fast the past returns to burn in unexpected places. Guilty of our innocence, we are guilty of our innocence. That leaves us oblivious of complicities and consequences.
Basically,
other than
the actual plan itself, there's
no anyway. Whoa, whoa, whoa. You should see the look on your face. You should see the look on your face. Meanwhile this and meanwhile that, the sun dances through the trees. We toss, we turn, we're lost, we learn to crawl on our knees. Well, it's hard to tell if it's going well when the wells run dry, or is it just my eye? There's something different about this dust. Do you think we have time to talk about trust while we're dodging pieces of the sky? While we're dodging pieces of the sky. While we're dodging pieces of the sky. Whoa, 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 whoa. You should have seen the looks on their faces. Yeah. Should have seen the looks on their faces. You should have seen the looks on their faces. Whoa, 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 da 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 da